music at houseofsongs.com.
San kike kinde da dangal na san kike kinde da dangal na san kike kinde da dangal shukuru mun kike gaji da ije nazar ina san kike kinde da dangal ina san kike kinde da dangal shukuru mun kike kinde da dangal
Kalar nana ne mai wasu yan kudi akan hannaye dan sun anan jauye dor kulallaba agan swati dor alallaba abinci kawai ne kafin ai daran ace kwandi kafin dai hun ace tadi nana kaji jaba kalar ro sarati do ne wannan ko sarkin waka ne nasbi Allah ne ya ba mu inganci
Allah karim Allah karikiyayen kaman arziki duniya da lahira